اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ كبري لنا بهذا المحضر وتعرفي بنظرة كاتي لنا بالظفر أدرى shehu Sheikh Abdullahi dan shehu Maulana Mashawa Abubakar Ajiku ada na sauran yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu dama muka samu halartar wannan guri mai albarka domin mu nuna ma Allah tabaraka wa ta'ala godiyar mu da samun sayyidul wujud wa alamul shuhud maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a gurguje wanda ya gaice ni malami MBC ya ce mun maudu'in da za a tattauna a kai maudu'i ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba mu aiko ka ba sai dan ka kasance wato rahama ga talibai baki daya wannan ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna rahmaniyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a burgushin dukkan wani ajin halitta idan aka yi duba za a ga ta zo ne a cikin suratul anbiya'i kuma wani abin da zai baka mamaki Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya kawo kisoshi daban-daban na annabawan Allah irin su annabi Ibrahim ya bada kisa irin ta su annabi Ayyuba wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin Allah tabaraka wa ta'ala ya bada kisa irin ta su annabi Nuhu wa Nuhu qala qauta idh najjayna wa alahu min al-karbi al-azim ya bada kisa da su annabi Idris da Ismail da Zulkifil wa Ismail wa Idris wa Zulkifil kullu min salihin ya bayar ga ta annabi Yunus wa Zannun iz zahaba mughadiban fa zanna an lan nakra alayhi fa nada fi zmat lar Allah ila illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fa fastajabna lahu fa najjayna wa min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin ya bada kisa a wannan sura ta annabi zakariya wa zakariya idan rawu rabbu la tazanni farda ma anta khairul warisin fastajabna lahu wa habna lahu ya ya wa atlana lahu zawja a inda Allah yake ta inna mukami yasaruna fil khairati wa yaduna raghaban wa rahban wa kanu lana khashiin ya barike sa ta sayyida maryam da annabi isa alaihi wasallam da baki dai duka a wannan sura da yazo karshe sai ce inna fi hadha la balagan lil alamin ga baki dai wannan sai ce kai kuma idan aka zo zaka kisar abinda zan faɗa akai sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai kuma ba mu aiko ka ba sai dan ka kasance rahma ga talibai wani babban malami Matawalla Sha'rawi yake cewa idan mutum yayi duba da tsanake zai ga cewa kamar Allah yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da talibai har da wa'annan annabawa da na jero su a cikin wannan sura mai albarka na ce maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne dan ka kasance ka sani har su suma sun shiga cikin wannan rahma Imam Al-Kadi ya faɗa cikin Ash-Shifa yace kar kai tunani iya mutane ne a'a har da mala'iku da dabbobi duka sun shiga cikin wannan rahmar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da Jibril alaihi salam ya saukar da wannan ayar ga manzon Allah inji Al-Kadi ya yace sai Annabi ya tambaye shi yace to kai ma ka samu daga cikin wannan rahmar ta wa yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kare ku na samu daga wannan rahmar saka domin kuwa in lokacin da Iblis yayi tunde ga Allah yake yin sujudi ga annabi Adam tun daga wannan lokacin babu wani mala'ika ma kusanci ko ma ne sanci da yake face yana tarkarne yana jin tsoron yaya karshen sa zai kasance amma da samun kasance Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa masa'in samma amin daga wannan wajen na kasance akif na san cewa akiba ta za ta kasance akibatul mahmuda wato kan karshe na zai kasance kyakkyawan karshe kai kenan rahmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta shafe shi da samuwar manzon Allah ne ya samu garanti cewa zai gama da Allah tabaraka wa ta'ala lafiya a gurguje idan ka dauka daga annabawan da suka zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam al-Bayhaqi ya kawo a cikin dalailin nubuwa haka zalika Imam al-Hakim ya kawo a cikin littafin sa Mustadrak al-Sahihain abin da ya kunsa wannan littafi na Imam al-Hakim shine wai ya zakulo isa hadisi ne wa'inda suke kan sharadin da Imam Bukhari da Imam Muslim suke gani idan hadisi ya kai wannan sharadin za mu saka shi a cikin littafin to duk hadisin da ya kai wannan sharadin da Bukhari ko Muslim ba su saka ba shi kuma shi yake daukowa ya saka a ciki kaga baraka magana tantamar ingancin wannan hadisi kenan Imam al-Hakim ya kawo hadisi cewa lokacin da Annabi Adam alayhi salam ya ci wannan itaciya ya yi shekaru kusan 300 yana neman tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yabe mai karkashin fadan Allah fatalaka Adam min rabbihi kalimatin fatawa alayhi innahu huwa tawwabur rahim sai ya ce sai Annabi Adam ya ce Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartani Allah ina roƙanka dan alfarmar Muhammadu ka gafarta mini Allah baraka wa ta'ala ya tambaye shi yace a Adam taya ka san Muhammadu bayan ban halicce shi ba yace Allah lokacin da ka halicce shi rafa'atu ra'si fara'aitu ala qawa'im al'arshi na daga kaina sai na gani akan makanjawa na al'arshi ka rubuta la ilaha illallah Muhammadur rasulullah daga nan wajen na san cewa babu wani suna da za ka yi mudafi sa da sunanka face kowane mutum ko ma wane ne mai wannan sunan yana da girma a gurinka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mishi lallai wannan ko yana da girma a gurina kuma na gafarta mishi kuma na gafarta maka sawabin shi bari ma dai laulahu ma khalaqtuka ba dan shi ba da ban halicce ka ba ya Adam Imam al-Hakim ya rawaita Imam al-Bayhaqi ya rawaita kaga anan za ka ga cewa annabawa da suka zo gabanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kansu sun samu daga cikin rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaman hadisi da sira suna cewa lokacin da aka dauki cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kasancewa wannan rahamar ta taho ne ba wai iya samuwar annabtakar manzon Allah ba a'a rahamar ne tana nan tun lokacin da haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halicce shi kuma haka nan rama take a lokacin da aka dauki cikin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabanin ma a dauki cikin nasa rahmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce yi amfani a lokacin da kakansa Abdul Muttalib yayi kokarin cika alkawarin sa da yake cewa zai dauki ɗan sa mafi soyuwa a gurin sa ya sadaukantar da shi idan har Allah ya bashi damar tono rijiyar Ka'aba kuma muka ga abin da ya faru aka fanshe shi da rakuma da ɗaiɗaiɗai har guda ɗari rahmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta yi amfani a irin wannan haka zalika da aka haife shi sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan mahaifinsa ya koma zuwa ga Allah shine abin da yake inganci a wajen malaman sira ko duk wanda ya zo zai ɗauke shi idan ya tuna cewa wannan ba shi da ma'aiki ba zai ɗauka ba kowa ya gama ɗauka sai sai da Halimatu Sa'adiyya ta ɗauke shi dukkanmu mun san wannan shahararren hadisi wanda yake nuni zuwa ga cewa garin da aka kai shi gari ne wanda ake tsananin fari ba abinci ba kayan noma ba komai amma rahmaniya ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai gashi nan garin an samu yalwar abinci an samu kayan dabbobi da hantsotsin su sun cika wannan yana nuna maka rahmar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana biye da shi tun lokacin da yake hasken sa bari wannan rahmar ce take biye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda aka samu ruwan sama a lokacin da aka tsebe tsammani za a samu ruwan sama yana yaro a Abdul Muttalib ya fito da shi yana kamun kafa da shi Allah dan hasken fuskar wannan jariri wannan maraya Allah ka shaya da ruwa shine wanda Annabi Abbas yake mai
واقع وأبيض يستسقى القمام بوجهه ثمار اليتامى إكمة بالأرانب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا رامة صلى الله عليه وسلم تسقى بدا ونزوى هر الله تبارك وتعالى يا أي خوشي أما أين النبي إذا مكا يجوبا باكيتا مسلم شبابا أبين بيكي جنشكي أمسلم شي أكمر أبين بيكي نسال الله مثلا صلى الله عليه وسلم shine farkon abin da za a fara dubawa ga dan adam idan har sallarsa ta cika ta yi kyau ta yi daidai to lallai kam kowanne abu nasa zai daidai ranar ta kiyama to a ce maka rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a cikin sallah tana tajalli tana nuna kanta tana kawo musamaha Imam Muslim ya kawo hadisi a cikin kitabul masajid cikin sahihinsa hadisi wanda aka karbo daga wajen Muawiyah bin al-Hakam al-Sulami ya ce farkon shiga ta musulunci muka zo muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallan nan da muke a bayan manzon Allah sai ɗaya daga cikin mutanen gurin sai yayi attishawa ina yin attishawa fa qultu lahu yarhamukallahu nake Allah yarhamakallahu mutanen masallacin baki ɗaya suka jiyo fara mani alqawmu bi absarihim yace mutane suka jiyo suna hararata saboda mai nazo da wani abu a sallah wanda ba daidai ba ina magana a sallah fa ja'alu yadribuna afkhadihim bi aydihim suka ringa dukan hannaye suka ringa dukan cinyoyin su da hannayen su cewa ne shiru yace da naga cewa suna san in shiru ne sai ne shiru da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallah yace fa wallahi ma ra'aytu qablahu wa la ba'dahu ahsan muta'alliman aliman ahsan minhu ta'alliman yace wallahi a gabanin annabi walau bayan sa ban taba ganin mutumin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya koyarwa ma darabani wala shatamani wala ayyamani manzon Allah bai dake ni ba bai zage ni ba bai aibata ni ba akan wannan munanan aiki wannan maganar da ne a cikin sallah sai dai kirawo ni yayi ce inna hadhihi salata la yaqdum shay'a alladhi fiha shay'un inna as-salatu wa at-tasbihu wa qira'atu al-qur'an yace ita fa sallan nan babu abin da yake kyau a gare ta face kai sallah ko kai karatun al-qur'ani ko kai tasbihi to wannan rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tai tasiri a zuciyar wannan babban sahabi Muawiyah bin al-Hakim al-Sulami yake cewa shi bai taɓa ganin mutum gaba a kacin manzon Allah ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya karantarwa da koyarwa sallallahu alaihi wasallam idan muka duba a wani hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaita hadisi wanda yawancin musharrazan hadisi ne wanda muka sani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cika a masallaci annabi yana karantar da su ya ji fitsari ya ishe shi ya rasa yadda zai ya tashi ya samu wani gefe a masallaci yana fitsari sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yo chakarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da uhu wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw zanuban min ma'in annabi yace ku tsare shi a wani wurare ma haka annabi yace la tazrimu kada ku yanke mishi fitsari fataraku wa hatta ba da suka tsare shi har sai da ya gama wannan fitsarin nasa annabi yace ku dauki guga guda ɗaya kawai na fitsari na ruwa ku watsa akan wannan fitsarin ya ishe shi sai da ya gama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace fa inna ma bu'ittum muyassirina wa lam tub'atu mu'assirina Allah tabaraka wataala ya aiko ku ne ku kasance masu saukakawa Allah bai aiko ku bane ba ku kasance masu tsanantawa bayan ya gama tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi ya ce wannan fa masallaci ne babu abin da yake kyawu ga wannan masallacin face ambatan Allah ya sallah da tasbihi wannan rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yayi ga wannan balaraban kauyen shine wanda ya bashi tasiri mai karfin gaske har ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta ni ka gafarta wa Muhammadu zurban sa da ni ne shi bayan mu bi ka gafarta wa kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya murmushi yace ai ka kasance wa Allah wani guri mai fadin da rahmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka cire idan muka dauka dai har yanzu akan muhimmanci na sallah ka san yadda ramar take shiga cikin sallah Bukhari ya rawaita hadisi wanda babu Bukhari ya mata mai zaman kansa cewa babu ne da mutum zai iya kai karar limamin da yake da yake yin sallah idan imamin nan ya tsawaita sallah wani mutum ya tawo tare da raƙumomin sa guda biyu cikin dare sai zai tare da Sayyidina Mu'adh bin Jabal yana yin sallah yace sai na ajiye raƙuman nan tawo na tawo na bi shi sallah da ya gama sallah faqara bi suratul baqara ta aw suratul nisa'i sai da ya gama kai Fatiha sai karanta suratul baqara a wani riwaya sai karanta suratul nisa'i kaga ko kowanne daga cikin su yana ina da ayoyi masu yawa yace sai naga cewa wannan mutumin ya ja mun lokaci da safiya sai na tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kai mai kara nace mai ni mutum ne wanda nake da raƙuma guda biyu da nake shayar da tsirrai da su kullun sai daga safa da shi ne aiki na idan na dawo ina gajiya shine na dawo a gaje na tarda shi yana sallar isha'i naga cewa shi dan dai na samu na bula barin tsaya ba na samu kai janti barin tsaya mu bayan shi kuma gashi ya zo ya ja ni lokaci mai tsawo maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo Mu'adh bin Jabal yace atri ga anta kuna fakkana shin kana so ka kasance mai fitinar mutane a cikin addinin su manzo Allah ya maimaita mai haka su kuku yace fa laula sallaita bi tawjih marafika washin sodwa wallahi da yasha ai da ka sani kai sallah da kai sabbi ko kai sallah da wallahi ko kai sallah da washin sodwa ya ishe ka fa inna ma yusalli wara'aka al-kabiru wad-da'ifu rabbul haja domin a bayanka wanda suke sallah akwai tsoho akan iya samu ko mai rauni akan iya samu mai bukata a ce maka rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana shiga har zuwa abubuwa waɗanda suke da muhimmanci a cikin addini na musulunci idan muka dauki azumi Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi Muslim shi ma ya rawaita wani mutum ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi halaka yace ya Rasulullahi wallahi na halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaka menene yake damun ka kake cewa kanka ka halaka yace wa qatu al-amra a ce wa ana sa'imun yace na arkawo matata kuma alhalin ina azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka rakwatan tuka kana da wani wuyaye na bawa da zaka iya entawa yace ban da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har zaka iya yin azumi watanni guda biyu a jere yace wallahi ba zan iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to zaka iya ciyar da miskinai guda 60 yace duk ba zan iya ba yace annabi shi yana cikin wannan shirin nan sai gashi an zo mishi da miktar abinda ake awo na da wata kan kamar bokiti ne amma wanda ake yin shi da da tabar da abinda ake yin kaba da shi kaba yawa cike da dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wannan wanda ya yi wannan abun ya ce gari nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kona je kai tsaka da shi ya ga manzo Allah ya ce ai dukkan madinan nan babu wani da ya kai ni kuma talauci sai dai in ba iyali na maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ka bawa a cikin iyala je ka yace da ya faɗa haka ma fadahi ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta bada tayyabu sai da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya hatta da kira mansa suka bayyana annabi yace to dauki wannan dalilin je ka yi sarakan da shi amma sarakan iyalanka zaka ba a matsayin saraka shine ka fara taka abin da kai ka subhanaka ya azima shani a ce maka rahama to ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tana sarayani tana tajalli a cikin abubuwan da suke mabiya kololuwa mabiya kololuwar muhimmanci a cikin rayuwar musulmi sallah da azumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gurguje idan muka dauki wata nukta guda daya amma ajiye ma mutane ka dau ka tako rahmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana taukowa ne har zuwa ga dabbobi sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya kawo cikin musulun nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tafiya ran gadi a gefen din Madina ya zo ya tarar da wata barewa wani kaurin kuma aka ce jammo ne an kama mata 'ya'yanta tace wa zalalah Allah da sama ka gaya wa an kama ta kai afwa ka gaya wa wannan wanda ya kama ni da tarko ya tace wannan tarkon a bayan jitsan nan akwai ayyan na jarire da naifa zan je in ba su nono su sha idan na ba su nono suka sha zan dawo ya kama ni abin da zai yi annabi ya gaya masa yi shi kuma ya gaya manzala Allah alaihi salama daga tsare shi idan bata dawo ba manzala yace ni ne garantan ta annabi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin yana zumantowa garanto na dabba yake ni ne garantan ta in bata dawo ba ni ka rike ni sallallahu alaihi wasallama taje ta shayar da ayyanta ta dawo yadda zaka gane ramar ba anan ta tsaya ba kawai da ta dawo ramar manzon Allah sai mutumin nan yace to shi ya yabi ya kyale ma shi kenan ta tafi ta ci gaba da rayuwarta sallallahu alaihi wa alihi wasallama rahmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata tsaya kan mutane da dabbobi har ga abubuwan da suke sandararru ne jama'a ta hadar kauna tadiri muhammadan kadal uzm wal azam min ba'd urbihi ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari ya rawaita a cikin hadisi sahihin sa cewa annabi yana hawa kan kusuran da dino ne ah yayi huduba lokacin da aka yi mai minbarin sa ranar da ya fara hawa kan minbarin sa ranar duk wanda yake masallacin nan ya ji shekar wannan kwatuturan da jiran yana kuka cewa annabi ya daina hawa har sai da annabi ya sauko bai gama huduba ba ya zo ya rungume wannan kwatuturan da jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma nayi maka alkawari kai ne da jiran da za a dasa aljanna da duk wani dan aljanna daga cikin ka zai ci idan muka tattara wa'annan baki daya za mu ga cewa suna karkashin abin da shawara radiyallahu anhu yake cewa hasil hada alqawli innaka rahmatun min Allah mawla alqalbi fil barri wal fulki karshen magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai rahma ne daga wajen ubangiji ga dukkan talikai walau a sarar samaniya ne walau a doran kasa ne walau a cikin ruwa ne duk wani abu da Allah ya halitta ya samu rahma irin taka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka waɗanda suka shirya wannan maulidi da alkhairi Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan hidima da suka yi alfarma sallallahu alaihi wasallam wa kullu amin wa antum khair والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته